نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديا دري هدو da 44 wadda ce daidai da 6 ga watan 8 wato shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair yake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya na Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala inda kuma muke bibiyar sharhin wannan littafi wato fato rabbil bariya na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zama darasi na 95 a cikin jerin darussan da muka gabatar na wannan littafi a darasin da ya gabata 96 to 96 ko hakan 96 a darasin da ya gabata mun karanta wasu mas'aloli da suke da alaka da dawafi mas'ala ta farko shine rashin hawa abin hawa ayi shi wato ba akan abin hawa ba mas'ala ta biyu mas'alar sumbantar Hajarul Aswadi da kuma rungumar sa mas'ala ta uku shine rungumar Rukunul Yamani mas'ala ta ainihin wato hudu ita ce wato addu'a sannan mas'ala ta biyar salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan nan sai kuma muka koma cikin gundarin karatun mu sai muka karanta gaba ta 6 gaba ta 6 da cikin masail da suke da alaka dai da shi ainihin dawafi akwai ar-ramlu ko sassarfa a cikin kewaye uku na farko ga maza kawai banda mata to bayan nan kuma sai muka shiga gaba ta gaba wato shine mustahabban dawafi da malai yake ga mana cewa mustahabban dawafi suna da yawa daga ciki akwai rashin wato yawan karatun alqur'ani duk da cewa wannan gaba ta rashin yawaita karatun alqur'ani malai yake cewa shi dai bai samu wani dalili da za a dogara da shi a wannan gaba ta rashin yawaita karatun alqur'ani ba ga mai dawafi madamar mai dawafi an yadda yayi zikiri to ai alqur'ani shine fiyayyen zikiri da haka in har an bada dama mai dawafi yayi zikiri to yana ganin kamar babu wani dalili na hana shi yawan tilawar alqur'ani to sannan sai kuma rashin yawan shan ruwa ko kuma rashin surutu ko magana da kuma yin waka lokacin dawafi da kuma rashin yawan shan ruwa to shi ma game da wato mas'alar rashin yin magana idan akwai buƙatar yin magana din babu laifi sannan ita dama yin waka lokacin dawafi ko shakka babu barin wannan shine yafi zama ainihin wato mustahabbi shi yafi zama abin so mas'alar sharruwa shi kuma babu wani karhanci akwai halacci wato game da ainihin wato wato game da mai dawafi babu laifi zai iya sharruwa idan buƙatar haka ta kama musamman ya zamto dawafin ko kuma sharruwan a kewayen gurin dawafin zai sharruwan wannan babu komai sai dai idan larura ta tilasta shi zuwa fita daga gurin da yake akwai inda ake dawafin to shi ma daidai babu laifin akwai buƙata sannan sai maganar ainihin wato mas'alar shin dawafi mutun zai yawaita yi ko na fulfuli to wannan mas'ala ce wanda ita ma in kun tuna mun tattauna ta wasu suna ganin mai dawa wato shi bako wanda ba dan gari ba ya yawaita yin dawafi yafi ya yawaita yin na fulfuli inda wasu malaman kuma suke ganin a na fulfulin sun fi falala ya yawaita na fulfulin yafi ya yawaita dawafi wasu kuma suka ce a ya yawaita duka yayi dawafin ya kuma yi ainihin wato na fulfuli din wannan shi yafi a sai kuma lokacin da aka samu cinkoso da kuma ko kuma wannan lokaci namu da yake akwai yawan alhazai da suke zuwa daga kasashe daban-daban na duniya ana samun cikowa da yawa to shi kuma a irin wannan yanayi din abin da yafi falala shine a bar gurin dawafi kar a cushe shi a bar duk wanda yayi dawafin sa na wajibi to ya janye ya koma gefe ya shagaltu da wasu abubuwan ya bar sauran baki waɗanda su ba su samu damar isowa ko isuwa zuwa ga ɗakin su sauke nasu dawafin ba a ba su dama su yi maimakon a zo ga waɗanda suke kokarin sauke na wajibi ga waɗanda suke kokarin yin na nafila duk a zo a rugunsume a gurin ya zamto an shiga cikin damuwa sosai wannan kusan shine abin da muka tattauna ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يجي أما ما ذكره المصنف رحمه الله أما دنغني دا أبن دا أبو الحسن الشاذلي من إزيا يا أمبتا من استهباب التوجه إلى الكبلة نا مستحبان مهجة يفسكن واتو كعبة واتو التوجه إلى الكعبة واتو مهجة يفسكن كعبة فلأن الكعبة هي أشرف الجهات abinda yasa aka so wato mahajjaci ya zamto yana fuskantar Ka'aba saboda ita Ka'aba din ita ce mafi alfarma mafi daraja mafi daukakar aljihad wato jahohi duk wani guri da zaka fuskanta cikin wato wuraren fuskanta to babu wani guri mafi daukaka da ya wuce ka fuskanci inda Ka'aba take wa kad warada inda Tabarani fil Awsat hadithi yazo a cikin ainin wato mu'jam na Tabarani fil Awsat hadithun an samu wani hadithi hassanahu al-Haythami wato wanda ya al-Hafiz al-Haythami ya hassana hadithin wal Munziri da kuma Imam al-Munziri an Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda hadithun marfu'i ne ila an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace inna li kulli shay'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatul ka'aba lalle kowanne abu akwai shugaban sa kaga akwai sayyidul istighfar ko annabi sallallahu alaihi wasallam istighfarin ma yace akwai sayyid akwai shugaban istighfari to manzon Allah yace kowanne abu akwai sayyid akwai na gaba akwai na kololuwa na can sama shugaba to sai yace wa inna sayyidal majalis duk inda zaka zauna to shugaban wuraren zama inda zaka fuskanta in ka zo zama qubalatul qibla shine ka kalla al-qibla wato in ka kalli yamma ko ka kalli kudu ko ka kalli arewa kaman mu nan duk babu laifi amma dai a wannan jahohin guda hudu ko yamma ko kudu ko arewa babu jaha mafi daukaka sama da al-qibla in zai yi karatu zaka yi a wata ibada ce wanda ba sallah ba to an fi so ka fuskanci ina al-qibla saboda ita al-qibla din ita ce sayyidul jihad duk jahohi da ake da su kudu gabas kudu da arewa to jahar da al-qibla take nan ce mafi daukaka wannan hadithin Imam Tabarani ya fitar da shi ainihin wato hadithi na 2375 sannan as-Sakhawi shi ma ya kawo shi a cikin al-Maqasidul Hasana wato shafi na 153 wa hassanahu ya kuma hassana wannan hadithin wa kadhalika al-Albani fi sahih at-targhib wa at-tarhib haka ma al-Sheikh Albani a cikin sahih at-targhib wa at-tarhib hadithi na 385 shi ma ya kawo wannan hadithin qala al-Munawi rahimahullah malam Munawi rahimahullah yana cewa yushiru yana yin ishara ila anna kulla harakatin cewa dukkan wani motsi da mutun zai yi ko dukkan wani motsi wasu kunin da nutsuwa min al-abdi daga bawa ala nizamil ubudiyya yana iya zamantowa bisa tsarin bauta bi hasabi niyyati gurgudan niyyarsa duk abinda mutun dun motsinka ko nutsuwarka za ta iya zamantowa ibada an fahimta ko duk wani haraka motsi da dan wato bawa zai yi wasu kunin ko nutsuwa da zai yi zai iya zamtowa wannan motsin ko wannan nutsuwa din an yi shi an gina shi ne bisa tsarin ubudiyya bauta amma abinda zai sa ya zama bautar niyya ce da mutun yayi niyyar lokacin da ya fuskanci alƙibla zai ci abinci ko ya kalli alƙibla zai yi karatun alƙur'ani ko ya kalli alƙibla kawai dan yana ganin alƙibla yana ji a ransa cewa nan ne ashraful jihad ita ce jiha mafi daraja mafi daukaka da haka ya kudurce sakamakon hadisin annabi da yace likulli abin likulli shay'in sayyid wa sayyidul majalis shine ainihin wato ina alka'aba ko ko alqibla to da haka sai mutun ya hararo wannan niyyar a cikin zuciyarsa ta zama ibada gashi dai mutun kawai a zaune yake kila ba magana yayi ba ba karatu yake ba kawai da yaga ya zabi ya kalli jihar alqibla saboda wannan hadisin ya zama ibada kaga kenan duk wani motsi na mutun ko kuma ainihin wato natsuwarsa matukar yayi shi da niyyar ibada zai iya zama ibada fi ya kazatihi a wato farkensa wa manamihi da baccinsa wa qu'udihi da zamansa wa qiyamihi da tsayuwarsa wa sharabihi da shansa wa ta'amihi da abincinsa waɗannan duk gaba ɗaya kaga zaka iya yin su a matsayin al'ada za kuma ka iya yin su da niyyar ibada idan kai waɗannan abubuwan da niyyar ibada gashi ka ci abinci ka kawar da yunwa kuma ka samu lada gashi ka sha ruwa ka kawar da kishirwa kuma ka samu lada ina fata an gane yake cewa tashrufu halatuhu bidhalika to halinsa zai iya zamantowa ya daukaka bidhalika saboda wannan niyyar da ya kudurce zai zamto halinsa na shan ruwa ko na zamansa ko na miƙewarsa wato ko kuma na ainihin cin abincinsa zai iya zamtowa wannan halin ya samu daukaka bidhalika saboda niyya yaga shi ko abinci zai ci gaskiya sai ya juya jihatul qibla nan zai juya ya kalli ya ci abinci misali in zai yi bacci ya fi son ya kalli jihar alqibla ya yi bacci idan zai zauna ya fi so ya kalli jihar alqibla ya zauna to duk wa'annan halinsa zai zama to ya daukaku sama da halin wanda kawai shi ko da kaga ya kalli alqibla kawai dalili ne yasa ya kalli alqibla ko kuma kawai yanayi ne yazo ko kuma ya fi jin dadi ko gurin akwai bango shi yasa zai dan jingina shi yasa kawai ya kalli alqibla amma da bangon a yamma yake shi kawai yamma zai juya ya kalla domin shi kawai majingina yake nema namiji allo ne sai da jingina kawai shi wannan ya kalla ina fata an gane to kaga wannan yana da bambanci da wancan wanda shi yayi haka da wata niyya ta ya samu lada fa ya taharral qiblata sai ya zamto mutun yana kirdadan alqibla fi majlisi a gurin zaman sa wa yastash'uru hay'ataha yana jin sufar wannan alqibla din a zuciyarsa fala ya abathu shi yasa ba zai zamto ya kalla alqibla yana wasa ba fa yusannu almuhafazatu ala istiqbaliha dan haka an sunnanta kiyayewa wajen fuskantar alqibla wannan an sunnanta haka mutun ya zamto yana yawan fuskantar alqibla cikin al'amuransa wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan ka koma cikin faidul qadir mujalladi na biyu shafi na 512 za ka ga wannan magana ta imamul munawi da ya kawo game da muhimmancin alqibla da kuma fuskantar ta wa qad istaqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alqiblata lalle hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla hina ahalla bil hajji lokacin da zai yi harama da aikin hajji sai da ya juya ya kalli alqibla sannan yayi harama da aikin hajji wannan hadisin ka koma cikin bukhari hadisi na 1553 za ka ga wannan hadisin na annabi ya fuskanci alqibla lokacin da zai harama da aikin hajji wa hina waqafa haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lidduai wajen yin addu'a ala safa wal marwa akan dutsen safa da marwa gashi dai dutsen safa da dutsen marwa ba alqibla suke kallo ba amma da ya hau kan dutsen safa zai yi addu'a sai da ya juyo ya kalle inda alqibla take sai ya fuskanci alqibla ya yi addu'a haka da ya dawo kan dutsen marwa shi ma dutsen marwa ba yana kalla alqibla ba amma da annabi ya hau shi sai da ya juyo ina alqibla ina ka'aba take sai da ya kalle ta sannan ya ci gaba da addu'a wannan shi ma hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na 1218 وعند المشعر الحرام هكا ما اوجه مشعر الحرام هكا النبي صلى الله عليه وسلم مشعر الحرام وجن سيوا ارفا نان شي ما يا فسكانتي اينين واتو القبلة كما يندا يذو cikin hadithin da ya gabata wa thabata fi sunnati tawjihul muslimi inda dafni sunna ta tabbata ko ya tabbata a sunna a fuskantar da musulmi lokacin da za a binne shi ila alqiblati zuwa alqibla ko kaga wannan yana nuna maka muhimmancin alqibla 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 wannan shi ma fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da Ka'aba shi ma ya gabata inda annabi yace inna ha qiblatikum ahya'an wa amwata lallai alqibla alqibla kuce kuna raye ko kuma kun mutu kaga kana raye an muhimmantar maka da alqibla bayan ka mutu ma dai alqiblar ake so a fuskantar da kai wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 2874 sannan Albani ya inganta shi a cikin Al-Irwa hadisi na 1690 ka koma cikin fatawa Arkanul Islam na Ibn Uthaymeen safha wato shafi na 350 za ka ga wannan wa wajjaha hadiyahu inda an-nahari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da koyarwarsa lokacin soke dabba ila alqiblati shine a fuskantar da ita alqibla baka ganin ko zaka yanka dabba ko ta suna ko dabbar ainin wato layya ko dai dabbar abin nan za a fuskantar da ita alqibla ko na'am mun tsallake wani abu to mun tsallake wa isharatu li asbu'in ko yawa wa isharatul asbu'i fi salati haka da isharar da dan yatsa isharar wato nuni da mutun yake da dan yatsan sa fi salati a cikin sallah aidan ila alqibla shi ma za ga dan yatsan ana fuskantar da shine ya kalli alqibla kamar yanda yazo cikin sahihul bukhari hadisi na 108 da ainin wato 28 wannan kaga yana nuna maka muhimmancin alqibla sai malam yace wa wajjaha hadiyahu annabi ya fuskantar da karantarwarsa da koyarwarsa inda nahari lokacin da za a soke dabba ila alqiblati ita ma a fuskantar da ita alqibla wannan shi ma ka koma cikin muwatta ta Imam Malik hadisi na 1112 wa ba'da ramyil jamratayn haka bayan jifan jamrori guda biyu as-sughra wal kubra jamra as-sughra karama da jamra al kubra babba duk lokacin da mutun ya jefe su to in ya bar inda suke sai ya juya ya kai sai ya fuskanci alqibla yayi addu'a sannan sai kuma ya tafi zuwa jamra misali ka jefe jamratul aqaba to in ka tafi jamratul sugura kai ka jefe ta to sai kuma ka juya ka kalli alqibla kayi addu'a sannan sai kuma ka matsa sai kuma ka jefe jamratul kubra ita ma idan ka gama kayi addu'a sannan sai ka je ka jefe jamratul aqaba ta karshe shi to kuma ita ba a juyawa ai wata addu'a sai ka tafi yakka ina fata an gane wannan shi ma hadithin kaduma cikin sahihul bukhari hadithi na 1751 da hadithi na 1752 da 1753 wa filistiska haka lokacin roƙon ruwa shi ma in za a yi addu'ar roƙon ruwa za a fuskanci alqibla shi ma wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1128 da kuma hadithi na 1105 sannan Imam Muslim ya fitar da shi a hadisi na 894 wa inda libtihal lidu'a yawm badr haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla lokacin da ya daga murya zai yi addu'a ranar yakin badar lokacin da annabi ya fuska wato zai yi addu'a ranar yakin badar nan ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla sannan ya daga hannu ya daga murya yana yin addu'ar Allah ta'ala ya kawo nasara wannan shi ma hadithin Imam al-Bukhari ya kawo ya ruwaito shi hadisi na 1763 to wannan duk kaga ana nuna maka muhimmancin fuskantar alqibla musamman da niyya irin ta ibada fa hadhihi an-nusus wa ghayruha wa innan nusus din wato nassosin wa ghayruha da wanin su tadullu ala anna takrima jihatul qiblati na nuna maka karramawa da girmama jiha wato bangaren alqibla maqasudun shar'i wannan wani abu ne wanda yake akwai manufa mai kyau ta shari'ar musulunci akan haka walidhalika naha annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne ma za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani anistiqbalil qiblati ya hana a fuskanci alqibla a wasti dibariha ko kuma a juya wa alqibla baya inda qada'il hajati lokacin biyan bukata lokacin da mutun zai yi bawali ko lokacin da mutun zai yi gaidi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutun ya fuskanci alqibla ya gaidi ko ya bawali ko kuma ya juya wa alqibla baya wajen yin bawali ko gaidi ko to kaga duk wannan ana nuna maka muhimmanci da girman jaha ta ainihin wato al-Qibla. Wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 144, Imam Muslim hadisi na 264 da kuma 265. Malai yake cewa fa min huna waradat atharun salafiyatun, to anan ne ma za ka ga akwai maganganun magabata da aka ruwaito da suka zo tadullu ala istihbabihim, da yake nuna irin yanda suka mustahabbantar listiqbalil qiblati wajen fuskantar wato fuskantar alqibla fi majalisil ibadati, musamman a wurare irin na ibada. Mithlu dhikri, misali mutun zai dhikri ko salatin annabi mutun zai, ko hailala zai, ko tasbihi, ko takbiri, ko karatun alqurani, to magabata an samu athar daga gare su suna ganin mustahabbancin mutun ya fuskanci alqibla, wa qira'atul qur'an wa du'a, da addu'a, wa ta'lim, da koyan karatu, ko karatu zai indai ba yanayin larura ta zama ta hukunta babu yanda zai kalli alqibla ba, to an so wato kamar yanda kuke kallo ni din nan, ni ne kuma kun gani kuma na kallo ku, to yanzu kaga darura ta sa in kallo ku haka, ku kuma ku kallo ni, ku gashi kuna kallon alqibla ni kuma ina kallon ku, ina fata an gane. To wannan kaga wani yanayi ne yasa in na juya ni ma ina kallon alqibla, kaga sai zama ba fa'ida, ba ma'ana ko, to kaga zan fuskance ku ne, ku kuma sai ku kalli alqibla. Kaga kenan duk waɗanda bango yasa suka kalli kudu ko suka kalli arewa, to sun kalli jihar da ba ita tafi ba. An bayyana da fatan za su gyara dan su kalli jihar da tafi ainihin wato abin nan. Raji'i hafil musannab li ibn Shayba, ka koma za ka ga wayannan athar din wato Ibn Abi Shayba ya kawo su a cikin al-Musannab, yayi musu babu, yace babu man kana yastahibbu idza jalasa, ko yustahabbu man kana yustahabbu idza jalasa an yajlisa mustaqbilal qibla, wato babun da yazo na an so duk wanda wato zai zauna, to in zai zauna ya kalli ya fuskanci alqibla. Wal adabul mufrad, haka cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari, shi ma ainihin wato hadisi na 1137, haka cikin al-imla wal istimla lis-sam'ani, shi ma safha ta wato 119, da kuma as-sayyid Muhammad Yusuf al-Banuri al-Hindi, shi ma cikin wato kitabun Mati', wato cikin wani littafin sa mai kyau sosai, shine Mati'un ai jayyid jiddan, mai kyau ne sosai, bi unwan, yayi unwanin littafin Bughyatul a wato arib fi masailil qiblati wal maharib, sunan littafin kawai akan wannan yayi shi wannan babban malamin as-sayyid Muhammad Yusuf al-Banuri al-Hindi, wato littafin nasa shine Bughyatu al-aribi fi masailil qiblati wal maharib. A nan dai ka kawo wayannan bayanan wanda yake nuna muhimmancin mutum zai zauna ya fuskanci alqibla. Wa amma karahiyatu talbiyati fi tawaf, amma game da karhancin yin talbiya lokacin tawafi, duk da cewa talbiya zikiri ce, amma makaruhi ne aka ce mutum yana yin tawafi kuma a ji shi yana labbaik allahumma labbaik, li'anna sunnata, domin sunna an yaqta'a talbiyata, shine mahajjaci ya yanke talbiya qabala tawafi, kafin ya fara tawafi, wa yashtagila, sai ya shagaltu bi gairi ha da wani talbiya, lima taqaddama, saboda abin da ya gabata min hadithi Nafi', na hadithin Nafi' maula ibn Umar, kana ibn Umar radiyallahu anhu, yace Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda, ya kasance idza dakhala adna al-haram, idan ya shigo kusa da harami, amsaka an talbiyati, sai ya kame ya daina yin talbiya, thumma yabitu bi dhiduwan, sannan sai ya kwana a gurin da ake kira dhiduwa, thumma yusalli bihi subha, sannan sai ya sallar asuba a dhiduwa, wa yaghtasilu, yayi wanka, wa yuhaddithu, kuma ya bayar da hadisi, ya zantar cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. An gane ko? Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 1573. To wannan shine game da abin da ya shafi tawafi. Da haka zamu shiga rukuni na ainihin wato biyu, mun karanta rukuni guda biyu kenan, rukunin ihrami da kuma rukunin tawafi. Ar-rukunu thalith, mala yace rukuni na uku kuma as-sa'yu baina as-safa wal marwa, sai kuma sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Qala al-musannif ar-rukunu ath-thalith, rukuni na uku as-sa'yu baina as-safa wal marwati, wato yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sab'ata ashwatin, wato har tsawon kewaye bakwai. yabda'u bis safa zai fara da safa wa yahtimu bil marwa zai kuma gama a dutsen marwa wa ya'uddu al bada'a shawtan sanan ya tashi zai kirga tafiya a matsayin kewaye daya war raj'ata dawowa shawtan shi ma kewaye daya ma'ana ba sai mutun yaje safa yaje marwa ya dawo safa zai ce daya ba daga safa in yaje marwa daya kenan daga marwa in ya dawo safa biyu kenan daga safa in ya koma marwa uku daga marwa in ya dawo safa hudu daga safa in ya tafi marwa biyar daga marwa in ya dawo safa shida daga safa in ya koma marwa bakwai kaga zai fara da safa ya kare a marwa ina fata an gane as-sa'yu baina as-safa wal marwati ruknun min arkanil hajj inda jumhurul ulama malai ke cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa wato rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji inda jumhurul ulama a wajen jumhur na malamai wato jumhurun malamai sun ce sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne malikin wa shafi'i wa ahmada fi ihdar riwayatayn an wa huwa madhhab ishaq wa abi thawr wa bihi qala umar wa jabir wa jabir wa aisha radiyallahu anhum wa alayhi fala yajburu bi tarkihi damun bal yabtilu al hajj bi tarkihi aw juz'in minhu jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne kamar imamu malik imamu shafi'i da ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samu daga imamu ahmad kuma wannan shine mazhabar ishaq bin rahuya da kuma abi thawr kuma wannan shine fatawar da ko kuma ra'ayin umar dan khattab da jabir dan abdullah da kuma nana aisha radiyallahu anil jami' da aka su akan wato ra'ayin su ko akan maganar su fala yajburu bi tarkihi damun wai fala yajburu idan mutum bai yi sa'ayi ba to wa an samu karaya a aikin hajjinsa karayar da kuma fala yajburu ba za ta doru ba bi tarkihi da barin wannan sa'ayi din damun dan an zubar da jini ma'ana dan mutum ya zubar da jini tunda laifuffuka a aikin hajji akwai wanda in aka zubar da jini wannan gibin ko wannan karayar an gyara ta to ita karaya ta kin yin rukuni cikin rukunan aikin hajji kamar sa'ayi to a ra'ayin waɗannan jumhur na malamai da muka karanta suna ganin cewa idan mutum ya bar wannan rukuni na sa'ayi tsakanin safa da marwa to yanka dabba a matsayin wato fidya to ba za ta fanshi wannan laifin ko wannan kuskuren da yayi na barin sa'ayi ba an gane bal suka ce bal ma yabdilul hajj aikin hajjinsa ya baci bitarkihi da barin sa'ayi aw juz'in minhu ko in ya bar wani bangare na sa'ayi an ce yayi guda bakwai sai shida kuma yana sane kaga bai yi duka ba to suka ce aikin hajjinsa ya baci babu maganar a ce ya zubar da jini aikin hajjinsa ya gyaru wa zahaba abu hanifa ta amma imamu abu hanifa wa thauri da imam al-thawri wal hasan al-basri da imam al-hasan al-basri su wadannan su kuma sun tafi ila annahu wajibun akan cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa wajibi ne ba rukuni ba akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni ai abun baya gyaruwa in an bar shi shi kuma wajibi abun zai iya gyaruwa kamar yanda ainihin wato zamu ji anan kenan in muka dauki mazhabin su imam abu hanifa idan mutun ya bar sa'ayi to su a wajen su ya bar wajibi walaysa bi rukunin ba rukuni bane faman taraka wuda haka wanda ya bar shi fa alaihi damun wa hajjuhu sahihun sun ce kawai zai zubar da jini ne sannan kuma aikin hajjin sa ya inganta an gane ko wa thammata qaulun thalithun akwai kuma wani kauli na uku yanzu mun ji kaulin jumhur mun ji kuma kaulin abu hanifa al-thawri hasan al-basri to akwai kuma wani kauli na uku yu'za ila anas ibn malik shi kuma ana jingina shi zuwa ga anas dan malik wa abdullah ibn zubair da abdullah dan zubair radiyallahu anil jami' anna as-sa'ya su sun ce ma sa'ayin nan sunnatun wa laysa biwajibin sun ce sa'ayi fa sunna ce ba wajibi ba wa laysa fi tarki shay'un da haka ba komai dan mutun ya bar sa'ayi kaji go fahimta fuska ko wa ruwiya hadha an ibn abbas kuma an ruwaito irin makamancin wannan ra'ayin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wa yushbihu an yakuna madhhabu Ubay ibn Ka'ab, kuma ya fi kama da mazhabin Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud da kuma Abdullah dan Mas'ud, li'annahuma, domin wa'annan manyan alarammomin Ubay ibn Ka'ab da alaramma Ibn Mas'ud, wa'annan qara'a qawluhu ta'ala, su sun karanta fadin Allah ta'ala, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihi, ma to su ba haka suka karanta ba, sun karanta shi ne bi ziyarati la, ma'ana faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi alla yatawafa bihi, ma su da haka suke karanta wannan gurin, an fahimta ko? Eh, faman hajjal baita, duk wanda ya ziyarci dakin Allah, ma'ana duk wanda ya aikin hajji a dakin Ka'aba, a wi'ita mara ko yayi umara, fala junaha alaihi, babu laifi a kansa, Allah ya tawafa bihi, ma ba sai yayi tawafi, wato ba sai ya kewaya an, wato an ya tawafa bihi, ma ba sai yayi musu, wato ba sai ya kewaya su, ba sai yayi tawafin su ba, an gane ko? Sai suka ce wannan Allah ya tawafa bihi, ma ma'ana ba sai yayi sa'ayi ba kenan, da haka su a wajen su kawai sunna ce, in kai sa'ayi babu komai, in ba kai ba ba ma zancan ba maganar wajibci balle a ce rukuni. Ina fata an gane, mun samu a kawal guda nawa kenan. Qala ibn Abdul Barr, Ibn Abdul Barr yace laysa fi ma saqata min mushafil jama'ati hujjatun, inda mas'ala take shi kuma anan sai Ibn Abdul Barr An-Namari sai yake cewa laysa fi ma saqata min mushafil jama'ati hujjatun, ba a kafa hujja game da abin da ya saraya daga cikin mushafin jama'a, wato mushaful Uthmani bai zo da wannan maganar ta Allah ya ƙara wannan lamun din ba, da aka ba a yin hujja ga dukkan wata kalma ko wani abu da ya zo cikin mushafin da yake ba na wancan mushaful Uthmani din ba, li'annahu la yuqta'u bihi 'ala Allah azza wajal, domin ba a iya yanke hukunci cewa wannan magana ta Allah ce subhanahu wata'ala, sai wanda ya zo cikin mushaful Uthmani wancan wanda aka yi ijma'i a kansa, an gane, wala yuhkamu, da haka irin wa'annan wa'anda aka samu shawaz, wato wasu qira'o'i wa'anda suke su zama shawaz, wato basu zamto mutawatirai ba kaman yanda sauran jama'a suka ruwaito, to ba a yin hukunci bi annahu qur'anun, cewa wannan alqur'ani ne, illa ma naqalathu aljama'atu bainal lawhaini, sai fa abinda jama'a da yawa suka cirato bainal lawhaini, tsakanin alluna nan guda biyu, wa ahsanu ma ruwaya fi tawil hadhihi al-aya, kenan abinda malam Ibn Abdul Barr yake so ya nuna maka anan, waccan qira'a ta faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi alla, wannan la din alla ya tawafa bihima, kaman qira'a ce shadda, to ita kuma irin wannan wadda ba jama'a ne suka ruwaito ta ba, ba a daukan ta a matsayin maganar Allah, ballantana a hukunta ta a matsayin alqur'ani, da kaga in an yi hujja da cewa Abdullahi dan Abbas da Abdullahi Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud suna karanta wannan gurin da Allah ya tawafa, to sai malam Ibn Abdul Barr yake nuna maka ba za a yi hujja da wannan ƙarin nasu ba, saboda ƙari ne wanda babu shi a cikin mushaful jama'a, ina fata an gane, wa ahsanu ma ruwaya, mafi kyawun abinda aka ruwaito fi tawil hadhihi al-aya, wajen fassara wannan aya, ma zakarathu Aisha, shine abinda na Aisha ta ambata, wallahu ta'ala a'lam, ka koma cikin at-tamhid na Ibn Abdul Barr mujalladi na biyu shafi na 98, wa yajuzu ar-rukubu fi sa'i, kenan wana kaulin ne rajihin kauli, an jira yin jumhur sun ce ainihin wato sa'ayi rukuni ne, Imam Malik yana ciki, Imam Shafi yana ciki, ɗaya daga cikin ruwayoyin Imam Ahmad kenan, Ishaq yana ciki, Abi Thawr yana ciki, wannan shine fatawar Umar, Jabir da na Aisha, ina fata an gane, akwai ra'ayi na biyu, ra'ayin Abu Hanifa Al-Thawri da kuma Hassan al-Basri, su kuma sun ce wajibi ne ba ma ainihin wato rukuni ba, sannan kuma akwai kauli da aka jingina shi zuwa ga Anas dan Malik Abdullah ibn Zubair, su sun ce sunna ne ba wajibi bane, da haka dan mutun ya bar sa'ayi babu komai, kuma wannan an ce shine abin da aka ruwaita daga Ibn Abbas, kuma ya fi kama da mazhabin Ubay ibn Ka'ab da Ibn Mas'ud, saboda waccan qira'a din, to amma ita wannan in dai iya ruwayar Ibn Abbas da ruwayar da aka samu daga Ubay ibn Ka'b da Ibn Mas'ud in dai madogara waccan ayar ce Allah din nan wannan kaga mun warware Ibn Abdul Bar ya ce ba za a aiki da wannan karin ba ina fata an gane to sai ya zamto sai a karshe sai malai ya ce mafi kyawun abin da aka fassara wannan ayar da shi shine abin da na Aisha ta ambata me ra'ayin ina na Aisha na rukuni ne ko da haka kenan ainin wato sa'ayi tsakanin Safa da Marwa rukuni ne ويجوز الركوب في السعي لعجز او لمصلحه مالك تيا هلت ين سعي اكن ابين هوا سبي ده غزاوا او لمصلحه كو سبي ده مصلحه akwai maslaha da ta sa mutun zai iya hawa abin hawa akwai gazawa ko rashin lafiya ko tsufa da mutun zai iya zamantowa ba zai iya sa'ayin akan kafafuwansa ba to wannan ji za iya hawa abin hawa faqad su'ila ibn abbas radiyallahu anhuma an sa'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam rakiba an tambaya abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma game da sa'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa faqala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nas abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne suka yi masa yawa yaquluna saboda suna ana ce musu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa mutanen kauye da wato larabawan kauye ana tudadowa maza da mata ana suna ta cewa haza muhammadun haza muhammad ah wannan shine muhammadu ga muhammadu ga muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kharajal awatik har ma yan mata suka dinga barkowa suna fitowa minal buyuti daga gidaje falamma kathura alaihi yayin da jama'a suka yi masa yawa rakiba sai ya hawo abun hawa والمشي والسعي افضل هو والمشي تفيا والسعي da yin sa'ayi din afdalu shi yafi falala kenan mutun ya tafi akan kafafuwansa ya sa'ayin shine abin da yafi falala amma an akwai darura ko ainin wato wani dalili to ana iya hawa kan abin hawa ai sa'ayi din wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 1264 shartu sa'i sai kuma sharadin shi sa'ayi din wala yasihu shi sa'ayi baya inganta illa bi taqaddumi dawafin sai an fara gabatar da dawafi wala yushtaradu an yakuna dawafu wajiban ba kuma sharadi bane dawafin sai na wajibi ma'ana shi dai sa'ayi ba a yin sa sai dawafi ya gabace shi dawafin nan ko na wajibi ko na nafila ina fata an gane hadha madhhabu jumhuru ahli al-ilm wannan madhhabi ne na mafi yawan malamai jumhur na malamai wannan shine ra'ayin su anna sa'ayi la yasihu suka ce yin sa'ayi baya inganta illa idza taqaddamahu tawafun sai fa dawafi ya gabace shi wa annahu kuma yanda al'amarin yake idza qaddama sa'aya idan mahajjaci ya gabatar da sa'ayi ala dawafi akan dawafi sai ya fara yin sa'ayi sannan ya dawo yayin dawafi fa sa'ayuhu ghairu sahih wai sa'ayinsa bai ba mai inganta ba wa yustadallu lahum ana yi musu hujja bi hadithi Aisha da hadithin Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ma'ana wannan kaulin na cewa lalle dawafi a sa'ayi ba zai inganta ba sai dawafi ya gabace shi to ana yi kafa musu hujja ma'ana ana yi musu hujja ana karfafa wannan maganar tasu da hujja ne da hadithin na Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha hina hadat lokacin da tayi jinin al'ada yazo mata if ali ma yaf'alu al-hajju annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ki je ki da abinda mahajjata ke yi ghaira Allah ta dufi bil filbaiti a bil baiti sai dai kada ki dawafi a daki hatta ta duhuri har sai kin yi tsarki wannan hadisin ya gabata mun karanta shi a baya wa mawdhi'u dilalati min to gabar hujja a cikin wannan hadithin anna halam tas'a ai bace sa'ayi ba hatta dafat har sai da tayi dawafi ba'da duhuri ha bayan tayi tsarki ma annahu amara hadin da cewa annabi ya umarce ta an tafa'ala kullama yaf'alu alhajj ya ce tayi dukkan abinda mahajjaci ke yi ghaira dawab banda dawafi fadalla ala annahu la yasihhu as-sa'yu illa ba'da dawab wannan sai ya nuna sa'ayi baya inganta sai bayan an yi dawafi shi yasa duk da annabi ya ce duk abin da mahajjata ke yi ki je ki yi amma kada ki dawafi sai kin yi tsarki sai ya zamto an gano bayan dawafin ma har sa'ayi ma ba ta yi ba sai bayan ta samu tsarki ta zo ta yi dawafi sannan ta je ta sa'ayi to wannan ita ce hujjar wa'anda suke ganin ba za a yi sa'ayi ba sai an fara yin dawafi ina fata an gane wa dhahaba ata amma malan ata ibn abi rabah والأوزاعي ده إمام الأوزاعي وطائفة من أصحاب الحديث ده وصل لك كم علماء حديثي سنت في إلى أنه يجوز تقديم السعي على الطواف سكت يا هل تعجبت ده سعي أكن طوافي سنت يباكم ذاك يزوا كفارة سعي سنن كداو كيد كيد طوافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء حجة سكت دومن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنبيش بقى مدى وانا أبو يوم إذن أو النرانر قدما da aka gabatar wala ukhira ko kuma aka jinkirtar illa qala face sai annabi ya ce if'al wala haraja idan ana gabatar da abu sai kai ka manta ka jinkirtar ko kuma sai ka jinkirtar da shi a ranar an tambaya annabi sai ce to yanzu duk da cewa gabatarwa ya kamata kai amma ka jinkirtar je kai yanzu kai babu laifi wanda kuma ake jinkirtarwa in ka gabatar da shi sai annabi ya ce to babu laifi haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kace kai wanda gabatar da shi ya kamata ayi kai kuma ka jinkirtar ko jinkirtar da shi ya kamata ayi kai kuma ka gabatar to in an yi wa annabi tambaya a wannan ranar sai ya ce je ka aikata wanda ka manta din ko wanda ka gabatar ko wanda ka jinkirtar din babu laifi ina fata an gane wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1736 da kuma hadisi na 1737 Imam Muslim ma a hadisi na 1306 shi ma ya rawaito wannan hadisin kenan wannan ita ce hujjar Imam Adha al-Auza'i da kuma wasu cikin malaman hadisi cewa dan ka fara yin sa'ayi sannan ka dawo kai dawafi baka da matsala an gane ko wa hadha huwa ar-rajih malai ce kuma wannan shine kauli rajihi an gane ko duk da cewa kai dawafin sannan ka zo kai sa'ayin shi yafi amma idan ka fara yin sa'ayi sannan ka dawo kai dawafi babu komai wallahu a'lam wa yumkinu al-ijaba an istidlal al-jumhur zai iya yiwa kuma a bada amsa game da hujjar jumhur bi fi'il ummul mu'minina da aikin uwar mu'minai Aisha bi anna ta'khiraha za iya ba su amsa cewa ai jinkirin nana Aisha li sa'i wajen yin sa'i la yalzamu minhu alwujub wannan ba yana lazumta wajibci bane an gane ko cewa nana Aisha annabi ya ce je ki duk abinda mahajjaci ke yi amma kada ki dawafi da ta tashi sai bata yi dawafin ba bata yi sa'in ba su sun yi hujja akan cewa lalle sai an yi dawafi sannan a yi mai sa'i to ita tunda bata yi dawafin ba sai ya zamto ta tsallake sa'in ma bace ba to shine sai su kuma nan malaman suke cewa wannan ba zai zamto lazimi na wajibcin jeranta sai an yi dawafi sannan a yi sa'i ba ko da yake nana Aisha ita ta jeranta din to amma jerantawar baya fa'idantar da wajibi ko an fahimci abinda malaman yake so ya faɗa wallahu ta'ala a'lam ka koma cikin sayyihu fiqhus sunna wato sayyihu fiqhus sunna na abi malik mujalladi na biyu shafi na 214 mustahabbatus sa'i sai kuma abubuwan da ake so ayi a sa'i wa yustahabu fihi shurutus salati an so yin dukkan abin da ya shafi sharuddan sallah a cikin sa'i ghairal istiqbal banda fuskantar al-qibla duk abin da sharadi ne a sallah to an so yin sa a dawa a sa'i amma banda fuskantar al-qibla والمكث على الصفا والمروة بند كما زما أكن دوس الصفا دمروة والدعاء عليهما كما والمكث أنسو المكث دئوة على الصفا أكن دوس الصفا والمروة هكا أكن مروة أنسو متين باينا هواي سكوب أنسو إذن سيا هكا والدعاء عليهما دين الدعاء أكن صفا دكما ين الدعاء أكن مروة وليس في ذلك حد باب وتأياك تأدعى أكن هكا ma'ana zaka iya tsayawa kai addu'a ga kanka kai addu'a ga iyalanka kai addu'a ga iyayenka kai addu'a ga masoyanka kai addu'a ga musulmi kai addu'a ga ƙasar ku kai duk zaka iya wannan babu wani haddadewa da iyakancewa da aka yi game da ita addu'a din wal yahdar sai dai kawai mahajjaci ko mai sa'ayi ya guji mimma yaf'aluhu ba'dhum abinda wasu suke yi minal jari na futa a guje minas safa ilal marwati daga safa har zuwa marwa wani za ka ganshi ya tsinki a guje tun daga safa har sai ya je marwa wa inna ma yushra'ul jari a inda kawai aka shar'anta yin gudu lirrajuli shi ma gudun ga namiji kawai dunal mar'ati banda mace bainal milainil akhdaraini tsakanin wasu alamomi koraye guda biyu akwai wasu milainil akhdarain to nan ne aka ce in mahajjaci ya zo daga mil na farko sai ya fara gudu har sai ya zo mil na biyu sai ya tsaya walau ramala da mutun zai yi sa'ayi wajen sa'ayinsa da mutun zai yi sassarfa fi jami'i sa'ayhi a dukkanin sa'ayinsa ajza'ahu yayi sar masa wa qad asa amma bai kyauta ba an gane ko eh aina aka ce ayi sassarfa din bainal milainil akhdarain amma sai mutun ya zama to tun daga farkon sa'ayin sa har karshe kawai gudu yayi tai to bala a ce sa'ayin sa bai bayayi amma bai kyauta ba wa kaza haka ma law lam yarmul bil kulliya da mutun zai yi sa'ayin bai ma yi sassarfa ba ga baki daya har tsakanin milainil akhdarain duk yakin sassarfa din sa'ayin sa yayi amma dai bai kyauta ba qauluhu wa yustahabu fihi shurutus sala fadin malan da yake cewa an so dukkan wasu abin wato dukkan sharudan sallah a cikin sa'ayi yani yana nufin at-taharatu alwala an so lokacin da mutun zai dawafi yayi alwala fa laysal wajibatun fi sa'i amma fa yin alwala ba wajibi bace a sa'i kana iya yin sa'ayinka ko ba alwala wa inna ma tustahabu an so ne kawai mustahabbi wa yasihhu sa'yul mar'ati al-ha'id wato sa'ayin mace mai jinin haila yana inganta wato shi sa'ayi koda mace ba ta da tsarki za ta iya yin sa dawafi ne aka ce ba za ta yi ba sai ta samu tsarki amma sa'ayi babu sharadin sai tana da tsarki ina fata an gane kama qala ibn umar radiyallahu an kamar yanda abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace idza dafat bil baiti thumma hadat idan mace ta yi dawafi a dakin ka'aba thumma hadat tana gama dawafi sai jinin haila ya zo mata qabala an tas'a baina safa wal marwa kafin ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa fal tas'a baina safa wal marwa taje ta yi sa'ayin ta tsakanin safa da marwa babu matsala an gane ko wannan ka koma ainihin wato cikin musannab na ibnu abi shayba mujalladi na 1 shafi na ainihin wato da kuma na 4 shafi na 344 a isnadin kuma wannan athar din zuwa ga ainihin wato sayyidina umar sahihi ne wal mukthu ala safa wal marwa lidu'a mustahabun zama ko dadewa akan dutsen safa da kuma dutsen marwa dan yin addu'a wannan shi ma mustahabi ne lifi'ilihi sallallahu alaihi wasallam sabida haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya aikata wa kad sahha ya inganta annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana waqafa ala safa ya tsaya akan dutsen safa wa qala yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzab wahdahu wannan dhikrin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya kan dutsen safa yayi shi haka da yaje kan marwa thumma da'a bayan yayi wannan dhikrin sannan yayi addu'a baina zalika tsakanin safa da marwa ko tsakanin wannan addu'a tasa qala zalika thalathan ya fada haka har sau uku wannan shi ma hadisi ne Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 1218 to lokaci yayi to bari mu gaggauta zuwa ar-rukunin rabi wal harwalatu fi sa'i sassarfa a wajen sa'ayi bainal milaini tsakanin milamulan nan guda biyu koraye sunnatun sunna ne lirrijali ga maza kawai dunan nisa'i banda mata li fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi ba'dahu da kuma aikin sahabban sa bayan sa wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ce khuzu anni manasikakum ku kwaikwayi aikin hajjin ku ko riki aikin hajjin ku daga gare ni wal hikmatu fi mashru'iyyati fi mashru'iyyati lin nisa ko fi adami mashru'iyyati lin nisa hikmat da ta sa ba a shar'anta yin sassarfar ga mata ma anna sababahu tare da cewa sababin yin wannan sassarfa din ko wannan sa'ayin tsakanin safa da marwa kanar ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il ita ce sababin wannan shar'anta wa mutane yin sa'ayi tsakanin safa da marwa annan nisa'a yuqsadu bihinna satr su mata ana nufin sutur cewa game da su wal hashmatu ko hishmatu da kuma natsuwa ko kunya shine al hishma ko kace haya ko kace waqar ko kace adab ko kace tawadu duk wannan yana cikin yana amsa ma'anar hashma ko hishma wa fil harwalati ta'arrudu li izharil jasad a cikin yin sassarfa kuwa akwai yuwar wato bayyanar da jiki wal mafatin da kuma gurare masu fitinar jama'a kamar kirjinta ko bayanta ko wani abu mai kama da haka wallahu a'lam akwai wani bayani da yana dalilin sassarfan yana can kasa sai ku karanta insha Allah ta'ala saboda an ce lokaci yayi sai mu tashi ar-rukunin rabi al-wuquf bi arafa inda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin